Double flows. All right, baby.
Ya muka mambari wa azi haka mambari mama tana mwadua inashika ahankali Haka muka saka kai kwa nkira mumuna kinjua asabu da bansan jimbari Ina zubane kamang anye bari Better check yourself don't move in tigari Prani sofa gunu bin soka Amana adile kama masoro da kanafari Kopa muda kaki muna bute musu ido Insunga mudola jikinsu ya pare yimbari Kipu wahande muna idari bisa dari Better hide yourself don't zamu zogari bisa gari Rap for my families and my friends Rap for my enemies and my fans I wanna rap for the motherfucking people And the motherfucking baby to the Ghana for me end Gotta turn this sword to the end Gotta make fly down aeroplane If I go too hard pay me then If it if you don't pay me ma I'm again I need something to crush my pen I need hustle to pay my bread I need money to make it rain I'm a inner tarada Allah push my claim Allah ka kaimu Allah ka bamu Allah ka dega mu bame bugamu Allah ka bamu saboda mu basu Yedda mo koptamu mas yesu samu Muna kwa karimu pasa tarihi on the map Muna so mu pasa tarihi Muna so mu pasa tarihi Muna so mu pasa tarihi
Muntatule 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 Su Muntatule Su Muntatule 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 Su Muntatule Su Muntatule
Bama bari arena mu muna iya kokari to kurera mu we blow babu metena mu sha sai muna iske leka mu I be flow to cops bang to chops need some pet to lock the doors up is came in amazon the dream is all about the sauce yari nyana tana so indan kama kan me amata ce mu akwai masala ina bari aka san no shi yasa zan shiga sinda sinda zille zilla zilla palle pilla pilla Dane dala dala Hari ya kai lokacin da bama bukatan Hulda da karami sai da katan Hura wuta daga emini to kapo na bisu in fire Call me the dragon all the way up Kaji iskan fanka Kana baki wai an sanka Kana tsaki don na tanka To kafin na iso ka fara kuka da kanka Domin abun namu ne Mun ki bari da sun mamule Sun ji gashi sai suka sabule Saboda sauran ma mun tatule
Mun tatule Mun tatule Mun tatule Su Muntatule, su, muntatule, muntatule Muntatule, su, muntatule, su, muntatule
Muntatule, mumakure, munshakure, su